Some zero ya gani ya jaskare na cika masa hanci kaman kare ha kai wawa yaushe ka fara shan shisha yaushe ka zama ninja now you want to fuck with the kung fu master rasclat I'm riding with all of my men them don't even try to offend them brethren cause when I was hungry it was just me and all of my men them danasa adau koki chicken bakar kaji roki kawo ki har chicken koki rihanna zoki how doki loki wannan flow zina kawo ta dan ta kare zan karo ta koma ya girma motanka baka ja da en karo ta wannan flows ni na kawo ta dan ta kare zan karo ta koma ya girma motanka baka ja da en karo ta kara har sai an ji sautin mu daga Niger to overseas bari an ga ta bu ma city on the map Can you not, no, man them see me them home, hush, girls them see me them rush, rush, boy I'm way too fresh, last week na saa come on saa war Range Rover, say the counter, sun so, su taba kwallon, say na muzu leg over, kai kubar nang, Lord, have mercy, kaga yara da iskanchi, waiza sui wasa da messi, say de su yi da van versi, ya yi na farko mun barsh, yau kam say anchi ubanish, rago chicken gidan gash, azwa akwashe sauransh, ay kariyam maye, yichi dan boka, nasha wanka da kudin mota, swagu, dole ku hango ta warali mai hari pota ku tambayi wayanda suka sani tun ina canji meta zasu gaya muku warali tunda yana kirga pepa
wannan style na kawo ta in ta kare
karo ta
kuma ya girman motan ka baka ja da en
karo ta
wannan style na kawo ta in ta kare
karo ta
kuma ya girman motan ka baka ja da en
karo
ta
kara har sai an ji sautin mu daga Niger to overseas on the map.
Baka ja da en karota wannan style ne na kawo ta in ta kare
karota
kuma ya girman motan ka baka ja da en karota